Aisha ta san kiya kama zuciya ta. Na yarda to shamfarin ciki ce, amma in kaida ce, tunda kiyayya ta zama guba ce, soyayya waraka ce, rigakafi na yi tintini, na samu magani. A masu jinya ku fitar da ni, akwai mai kula da ni. Kuma ta nan, tana da alkunya abin ta nan, ta iya soyayya, ta kai mantaka gaya a gurina. Aisha, Aisha, Aisha ta. Kin fita daban da mata, ke ce gaban sikin rata. Babu ke a kai ni makabarta, ba zan iya aure da kowa ba. Kullum tarairaya, in an ka bani ke, ban so ki sha wuya. Zan yi kula da ke, abin da kika so zan yi miki shi, wanda baki so zan bar shi. Ba zan saki kuka ba, Aisha, ba zan baki haushi ba. Zaki gagata, Aisha ta, Aisha sarauniyar mata. Akwai ta da kyan kallo, tauraruwa in ta kullo, diyar Fulani ɗan fillo. Ku ganta kyakkyawa, san kowa mai ladabi ga kowa, ba ta da damuwa, ba ta raina kowa. Ta ku kauce, wannan ta daban ce, kwalliyar ta daban ce, tafiyar ta daban ce, kar ta sani na zauce, Aishar Aisha ce. Ni da fada kin fi su, ke ce gatan su, Aisha dawi su, na baki suna sarauniyar mata.